makasudin wannan zama da kwamitin da ke nazarin gyara kundin tsarin mulkin kasa ta majalisar dokoki ta shirya tare da gayyato kakakin majalisun jihohi 36 shine saboda a samu amincewar majalisun dokoki a gyare-gyare 51 da kwamitin ya riga yayi a kundin tsarin mulkin kasar musamman ma batun ba kananan hukumomi cin gashin kansu sanata Ubasani yana cikin ƴaƴan kwamitin ga ƙarin bayani da yawa muryar Amurka
shi wannan kundin tsarin mulki ya kamata a ce an gyara shi ba tun yau ba yau da yin shi sama da kusan shekaru da dama kuma ba a mishi wannan gyaran ba to shi yasa yau muka zauna da mu yan majalisun dattawa da kuma majalisun dokoki muka zauna muka cewa za a yi a zauna a tattauna a ga yadda za a gyara wannan abu kuma mu tabbatar mun gaya musu abin da mun muka yanke hukunci a kan shi domin su ma su kuma jiyoyinsu su tattauna da al'umma domin a samu tsaya daya domin wannan kundin tsarin mulki bai gyaruwa dole sai mun haɗa kanmu gabaki ɗaya da majalisa na dattawa da na dokoki na jihohi.
Ganin cewa gyaran kundin tsarin mulki ba zai yiwu ba sai an samu amincewar kashi 2-3 na majalisun dokoki da na jihohi kakakin majalisar dokokin jihar Niger Abdullahi Bawa Wusu ya ce dole ne a ba kowa dama ya bayyana ra'ayinsa.
Abu ne mai muhimmanci saboda haka dole ne a yi hakuri da juna a dubi al'amarin yadda ya dace kowa a bashi dama ya yi bayaninsa kamin a ɗauki mataki saboda haka bai zamanto abin mamaki ba domin abu ne da ya shafi tsarin mulkin ƙasar mu dole ne kowa a bashi dama domin dukkan zaɓaɓɓu ne a jira a yi mutanen mu ta hannun mu sannan a ɗauki mataki amma wannan abin mun zo ne mu ma kawai mu duba domin dole sai mun koma majalisun mu mu ma mu jira a yi members ɗin mu da jama'a mu.
To me abubuwan da kuka tattauna a kai?
Abu ɗaya kawai aka duba shine zancen tsarin ƙananan hukumomi wanda har yanzu ma ba cimma matsayi ba.
Shi ma ɗan majalisar dattawa daga jihar Sokoto ta gabas Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi tsokaci a kan zaman da kwamitin ke yi.
To har yanzu muna tattauna a kan yadda a ba da yanki na cin wasu na local government kuma insha Allah ana nan ta kokari Allah ya bada nasara.
To me abubuwan da kuka tattauna akai?
Ah suna da gaskiya suna da
51 ne ko 52
ya dauke ko 51 ko fiye da 51 da ya danganta
kuka yau din
ah ba wato bane wanda muka yi a cigaba kuma zai zo insha Allah.
Shugaban kwamitin duba kundin tsarin mulkin ƙasa kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa Obiya Omoa Gege ya yaba wa ofishin rayar ƙasa da ƙungiyar tarayyar Turai a bisa goyon bayan su wajen ganin an yi nasara a aikin gyare-gyaren domin kyautatawa al'umman ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.